لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد يا أمة الإسلام يا أموا مسلمي على الحقيقة الله يا كاومو ونزامني وأن تنمان زان الله إرادة أمينتن الله سبتة أغريشي yayi ishara zuwa ga irin wannan lokacin inda yake cewa wa man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kaseera duk wanda ya tsawon rai a gare ku a cikin ku to tabbas zai ga abun mamaki zai ga sabani mai tarin yawa malamai su yi ta sabani a tsakanin su wanda yace kaza wanda yace kaza zaka ga abinda ka sani ka rayu akai rana ɗaya wannan yace maka wannan abun ba kyau zaka ga abinda ka sani manzon Allah ne ya fada rana ɗaya wani ya ce wannan abun ba daidai bane ba zaka ga sababbin abubuwa masu yawa amma dai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja kunni yake cewa koma yaya ne ta kasance alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin na hore ku idan kuna son tsira domin wannan zamani tabbas zai zo abinda za ku yi shine ku rike sunnata ku rike sunnan khalifofi na shiryayyu masu shiryarwa Allah ka mana gamdakatar da ni'imar rike sunnarka ya Allah muna roƙonka muna kuma godiya a gare ka saboda ciccijewa wa sunnanka ya Allah ka dora mu akan wannan ka rayar da mu akan wannan ka kashe mu akan wannan a yau an samu kai a wani zamanin da su masussuka suke kira zuwa ga ayi musulunci ba tare da an sa annabi a ciki ba ayi musulunci ba tare da an sa hadisi a ciki ba ayi musulunci ba tare da an sa fiqhu a ciki ba ayi musulunci ba tare da tsoma bakin kowa daga cikin magabata ba ka dauki alqur'ani kawai ya ishe ka babban manufan wannan shine ruguje musulunci duka duka domin me domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi aka bashi alqur'ani shi ya karantar da alqur'ani shi yayi bayanin alqur'ani shi yayi bayanin fassaran alqur'ani ashe alqur'anin ma hadisi ne tunda a bakin shi aka ji ashe qur'anin ma hadisi ne tunda me ne tunda a bakin shi aka ji to yau sai aka ce ka riki qur'ani kadai ya isan maka ne manufan wannan manufan shine za a samu dama daga zaran al'umma sun yadda da wannan to duk wata doka da ka sani na musulunci ya zama an rusa shi duk wani abin da ka sani sai musulmai sun koma suna cin kare na rantsi da Allah domin duk qur'ani ba ayin da ta hana cin kare duk qur'ani babu aya daya wanda ta hana a ci kare hadisi ne ya hana sai musulmai sun zama ba su iya sallah ba domin qur'ani bai yi bayani dalla dalla na sallah ba sai musulmai sun san ba su iya sun zama ba su iya zakka ba ba su iya aikin haji ba domin duk qur'ani bai kawo dalla dallan bayani akan wayannan abubuwan ba to amma wannan abu ba farau bane ya zamo ku zai zo kuma zai wuce masussuka ya samu nashi daman yana sussuka alhamdulillah muna gode ma Allah muna dada jinjina wa gwamnan Katsina da kuma a sarkin Katsina sarki mai martaba ya tuna cewa sarautar musulunci ne a kansa wanda Shehu Usmanu ya gadar da shi aka yi yaki aka yi jihadi domin tabbatar da Qur'ani da hadisi sakamakon haka ya zama sarki yayi tsayin daka wurin cewa wannan bala'in da yake faruwa ba zai ci gaba ba a kawo shi a ajiye shi a gaban malamai ya fada dalilin sa domin mu duk abin da muka sani musulunci shine Qur'ani da hadisi Allah ta'ala ya ba su nasara me nake nufi da ba shine farau ba na daya nace annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dama yace irin wayannan abubuwa zai dinga faruwa na biyu a zamanin umar dan khattabi an samu wani mutum irin wannan fitinanne wanda ya fito da maganganu da shubha ya hada hadisi da inda dai kaga musu suka yake yi karkaraba karka hada karkaraba ya dauki hadisi ya buga da dan uwansa ya dauki qur'ani ya buga da wannan ya rena hadisi ya sauke hadisi ya ma rikitar da alqur'ani gaba ɗaya canja fassara ya kawo shubuhohi wanda zai rikita jahilai saboda wahayi ne na iblis jahili kuma bai san komai ba shi kawai abin da yake jira yana jira ne malami ya ce ga abin da Allah ya ce ya aikata malami ya ce ga abin da annabi ya ce ya aikata to sai ya hada nan ya rikita kwakwalwansa labarin sa sai ya ci gaba da bayyana har Umar dan Khattabi ya ji wannan labarin da Umar dan Khattabi ya ji wannan labarin sai ya ce la 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 lokaci yayi ba mu ci ta zama ba sai aika a kira shi da ya aika a kira shi ya zo wurin Umar dan Khattab farko abin da ya fara ce abin da Umar dan Khattab ya fara ce masa sai ya ce masa kai kuma fa kai ne waye waye sunanka sai ya ce sunan shi bawan Allah Sabigh ibn Asal sai ya ce okay to ni kuma suna na bawan Allah Umar dan Khattab sai ya ce me ke tafe da kai ba ni labarinka sai ya fara kawo irin waɗannan shubuhohi wanda yake yadawa a cikin mutane kamar yadda yanzu masussuka sai ya ce sai ya jawo hadisi sai ya fassara ta izgile ka ce ai ka ji wani ƙaryar ai sun ce kaza kuma ai kaza 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 wanda jahili bai san komai ba zai iya rikicewa idan ya je in ya gama da wannan ya kawo wannan in ya gama da wannan ya kawo wannan to shi wannan Sabigh daga cikin abubuwa ya faɗa abubuwa da yawa duk wanda ya gama sai Umar ya ce mai daga nan sai wanne kuma sai sake faɗan wani daga wannan sai wanne kuma sai sake faɗa daga cikin abin da ya faɗa yana cewa wai in dai da gaske ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya fi Isa alaihi salam daraja saboda mu a aqidar mu babu wani uwa bata taba haifan dan da yake Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam a aqidar mu sama bata taba yin rumfa ma abinda yake Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam a aqidar mu kasa bata taba kunsan wanda yake Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam amma wannan mutum tun zamanin Umar dan Khattabi na dauko tarihi daga farko ne yace shi bai yadda da cewa Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya fi Isa alaihi salam daraja ba sai ce in dai annabi Muhammadu ya fi Isa alaihi salam daraja to ya zama Muhammadu ma zai dawo duniya domin ai Isa alaihi salam kafin karshen duniya zai dawo duniya yace shi kuma yana da hujja meye hujjanka yace a cikin suratul qasas aya na 85 Allah ta'ala ce innal ladhi farada alayka alqur'ana laraduka ila ma'ad lallai wanda farada alayka alqur'an ya fardan ta maka alqur'ani to lallai zai dawo da kai matattara sai ce wannan matattaran shine nan inda aka taru a duniya to tunda yace zai dawo da kai to ashe kenan Muhammadu sallallahu alaihi wasallama zai dawo duniya kaga ya ja aya yayi fassara irin nashi domin ya rikita jahilai nashi da kashin kansa sannan ya ƙaryata abinda aka gina musulunci akai kuma yace da alqur'ani to me bambancin shi da masussuka akwai bambanci sai Umar dan Khattab ya ce masa okay daga nan kuma sai wanne sai gama fada sai Umar ya yi shiru sai ya ce ya amiral muminin kana da ansa ne na tambayoyin da na yi wato yana nufin ko za a yi muqabala kana da ansa ni nace annabi bai fi isa ba muhammadu bai fi isa ba in kuma da ya fi isa to da ya zama zai dawo ko kana da cewa ni ga aya shine hujja na sai umar dan kadabi yace a ina da ta cewa duka yi ina da ansa dama already umar dan kadabi ya sa an yago tsumangu na kaba danye an tuka sai ya kira jallad mai bulala kenan sai yace ya jalladu ijlit kai mai bulala bismillah ga namanka bari mu bashi ansa yasa aka tube shi aka dinga dukan sa sanda aka fasa masa kai kansa da jini bayan shi yayi rub 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 yayi jini kafin nan sai yace a kulle shi a cikin gida sai aka kulle shi a cikin gida yace kuma a masa jinya da aka masa jinya kai ya warke baya ya warke sai sake fitowa da shi ya sake kiran jalla yace zabge shi ya sake duka ya farfasa masa jiki jina jina kama yace to aje a sake jimshi jinya ya sake aka masa jinya da ya warke sai yace a kawo shi sai yace ya jallad da kamun shi sai ya daga hannu yace ya amiral mu'minin yace ya sarkin mu'minai khalifa musulunci umar dan khattabi yace idan kana so ne ka kashe ni to ina neman alfurman ka kashe ni lami lafi ka kashe ni kisa mai kyau amma in kana so ne ka ladabtar da ni ka koya min hankali to wallahi na tuba yace wallahi na tuba ba komai a zuciyana na dawo daga duk abin da nake faɗa din nan na san ƙarya nake yadawa sai Umar dan Khattabi yace to aje a kulle shi a Iraq lokacin Hassan al-Basri yana gwamna a wajen aka je aka tsare shi da aka tsare shi ya dade a tsare sai kai kukansa gaban gwamna ya sake cewa wallahi ya tuba ba a zuciyar shi ba komai ba wani abu kaman haka ba a sake shi ba har lokacin da mu'tazila sun ka zo wasu firak na ƙarya wanda suka faru a tarihin musulunci a baya su khawarij da mu'tazila an sha ba da labarin su suna faɗan wasu maganganu irin kaman irin nashi sai aka ce masa ga mu'tazila fa suna faɗan irin magananka sai ya shafa bayansa da kansa ya tuna da ya shafa bayansa ya ce aini mai ladabtarwa ya ladabtar da ni kuma na tuba Hassan al-Basri ya rubuta wasiƙa wa Umar dan Khattabi cewa wane fa ya tuba tuba na gaskiya sai ya ce to a sake shi amma kar a yadda yayi majalisi na ilimi wanda da shi sayyidu bani tamim da shugaba ne gashi malami gashi shugaba jagora a cikin kabilarsa banu tamim amma aka hana a saurare shi kamar yanzu ne a ce a rufe masallacin sa hana shi wa'azi so abinda nake kokarin faɗa anan shine wannan abinda ke faruwa da masussuka da abinda ya faru da Abdul Jabbar dama musulunci ya zo da ire-iren irin wa'annan jifa 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 haka akwai wanda khalifa ya sa aka yanka shi ranan idi aka yi layye da shi kuma malami ne saboda yana kira zuwa ga bata yana kira zuwa ga bata a ranan idi ya ba da daman cewa ranan babban sallah zan yi layye da kai saboda irin abubuwan da yake faɗa haka nan a gaban jama'a kamar yadda liman yake sauka ya yanka rago haka ya sa aka yanka shi domin kafiri ne yana son ya kafirtar da mutane so ire-iren su suna nan za su ci gaba da yaduwa bayan wa'annan sun yi nasu ma za su gama yi ne su yi sanyi bayan wasu shekaru ma wasu kalan za su sake dawowa Allah ta'ala muna roƙonka ka tsare mana imanin mu ya Allah ka tsare mana imanin mu ya Allah ka tabbatar da mu akan alkitabu was sunna ya Allah ka tabbatar da mu akan bin alqur'ani da bin sunnar manzanka sallallahu alaihi wasallama allahumma hdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadaita fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayka fa innahu la ya'izzu man adaita wa la yazillu man walaita tabarakta rabbana wa ta'alaita nastaghfiruka allahumma wa natubu ilayka ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب